إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I give thanks to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, who in His infinite mercy has made it possible for us to converge in this hall with a view to admonishing one another, enlightening one another, and increasing one another in understanding of our religion as contained in the book of Allah subhanahu wa ta'ala, the sunnah of His noble messenger Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and the writings of our pious predecessors and also our contemporary scholars. The topic I was given to present is titled Hijab, Our Obligation, Symbol of Piety and Good Conduct. Hijab, our obligation, symbol of piety and good conduct. Before I go into the presentation proper, let me start by apologizing to especially the organizers of this August occasion for my late coming. There are many reasons that led to my late coming, which I don't have to mention them here, but I seek Allah's forgiveness, and I also hope you will pardon me for coming late. And secondly, since the very day my teacher here, Malam Muhammad Sodengi, informed me about the lecture, I told him that from experience, in this kind of gatherings, speaking or making presentations in Hausa is much more beneficial in view of the fact that majority of the participants will be Hausa-speaking participants. And a good number of them will definitely not be able to understand any presentation made in English. So it is much easier for a wider coverage and also for a maximum benefit to make presentations in Hausa, and then along line or after the presentation, maybe a summary in English of say 5 to 10 or 15 minutes maximum be given for the benefit of those who would ordinarily prefer the presentation to be in English. But already the program has been organized or has been planned in a manner that my presentation will be in English, even though I was just being informed that it is better if I will be mixing English and Hausa in the course of my presentation, which I am glad to say that I will actually do that, because it's even much easier for me to pass across the message, and I'm sure the audience will benefit much more if the presentation is in Hausa. Now, in view of time constraint also, I intend to make my presentation snappy, so that maybe in the next 30, maximum 40 minutes, I should be able to call it a day, so that at least people will be able to leave here on time to go for other commitments. Now, what I intend to do is to do the presentation in English as already planned. But along the line, I will be using maybe Hausa to like summarize some of the salient issues that I will raise in the course of my presentation. One of the greatest goals of Islam is to train its followers upon piety. Make them abstain from what is forbidden. Create virtuousness and purity in them. Distance them from vices and indecency, and implant good conduct in the community. So one of the main goals of Islam is to see that its followers attain piety, taqwallah, and also make them to see the reason, to understand why they should keep away, they should abstain from what is forbidden by Allah, and to create a sense of consciousness in them whereby they would inculcate virtuous conduct or virtuous actions and purity. Distance them from vices, things that are vice or that are described as vice and indecency. And then inculcate as well as plant in them good conduct so that the entire community would actually be morally sound and socially balanced. Islam teaches its followers to live up to high standards in moral and conduct, and instructs them to uphold moral and social values and shun all forms of vice. Because the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to complete good conduct, to preach moral values, and to make people abstain from evil actions and vices. Allah says in the Quran, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. You are upon a high standard of moral. And also, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself was reported to have said, بُئِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I was sent to complete good conduct. In another narration, بُئِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ. I was sent by Allah to complete righteous, good, virtuous conduct. So it means Islam as a religion has actually teaches its followers to live up to high standards in moral and in conduct. One of the virtues that Islam strongly calls its followers of all is what is called chasteness. That is guarding their chastity. From the Islamic point of view, chastity is the human virtue that restrains passion and controls all the movements and poses the thoughts and writings of men and women so that they may not do whatever they desire in terms of speech, in terms of writing, or in terms of action. Allah subhanahu wa ta'ala calls on the believers in the Holy Quran to preserve their chastity, because he says in Surah An-Nur, verse 30 to 31, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. Allah says in these two verses, tell the believing men to lower their gaze and preserve their chastity. That is more pure, that is purer for them in the sight of Allah. And Allah is well acquainted with that which they do. And tell the believing women that they should lower their gaze and preserve their chastity. So it means preservation of chastity is one of those things that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded believing men and women. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam on his path used to make dua, used to pray, used to supplicate for Allah subhanahu wa ta'ala to grant him chasteness. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to say in his prayer, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-gina. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-gina. Well, Allah, I ask you to grant me, to favor me with guidance, wa tuqa and piety, the fear of you, wal-afafa and chastity, preservation of my chastity, wal-ghina and provision that will be lawful and will be sufficient for me to take care of myself and my dependents. Hijab, also called jilbab, is prescribed for women as an instrument of preserving their chastity. We mentioned that preservation of chastity is compulsory based on the saying of Allah subhanahu wa ta'ala to both believing men and women. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. Based on these two verses, preservation of chastity is compulsory, has been prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala in the Noble Quran. Now, how do we preserve our chastity? For women, believing women, Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed the use or wearing of hijab, also called jilbab, as an instrument, as a means of preservation of chastity for them. Wearing of hijab or jilbab is obligatory on every Muslim woman who has attained the age of puberty. Any woman that has attained the age of maturity is mandated, has been ordained by Allah subhanahu wa ta'ala to wear hijab. Except of course old women who have no desire at all for men. Maybe after attaining say the age of 60 or so, and that they do not desire men any longer, then for them Allah subhanahu wa ta'ala has lowered to a certain extent the obligation for them to wear hijab in the full sense of the word. In the Quran, in Surah Al-Ahzab, that's chapter 33 of the Quran, verse 59, Allah subhanahu wa ta'ala commanded the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to instruct his wife, instruct his daughters, and the wives of other believing men to wear hijab, to put on their jilbab, to cover themselves, to cover their entire body, except that which Sharia or the Sharia has actually made otherwise. Allah says, Ya ayyuha al-Nabi, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. O you Prophet sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ لِأَزْوَاجِكَ, tell your wife, وَبَنَاتِكَ, your daughters, وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ, and the wives of other believers, يُتْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ, that they should put on their jilbab, their cover, that material, that cloth, that item that will cover their bodies. ذَلِكَ أَدْنَى, أن يؤرفنا فلا يؤذين. That is better. That is nearer. That will make it possible for all Al-Fandri to know that these women are women of chastity. ذلك أدنى أن يؤرفنا. They will be known, they will be identified, they will be recognized as women of chastity. فلا يؤذين and will not be harmed. So hijab or jilbab in this context will help a Muslim woman to be identified, acknowledged, and recognized as a woman of chastity. A believing woman who is not there for everybody. A believing woman who has control over her passion and desire. A believing woman who did not or who will not make herself a cheap commodity. ذلك أدنى أن يؤرفنا فلا يؤذين. And she will not be harmed as a result of that recognition, that identification, and that knowledge. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. And Allah is ever forgiving, ever merciful. In Surah An-Nur, the same verse we mentioned earlier, chapter 24, verse 31, where Allah subhanahu wa ta'ala instructed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity, guard their private heart. Then the verse continues to say that they should put on jilbab, they should cover themselves, and should actually not bring out, not expose their beauty, not expose their adornment, not expose their body, except to some specific people. Allah says, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَكْبُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ إِلَّا لِبُؤُولَتِهِنْ أَوْ آبَائِهِنْ أَوْ آبَاءِ بُؤُولَتِهِنْ أَوْ أَبْنَائِهِنْ أَوْ أَبْنَاءِ بُؤُولَتِهِنْ أَوْ إِخْوَانِهِنْ أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله سيد tell the believing women that they should lower their gaze. They should not be dazzling. They should not be dazzling their eyes on the face of men. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنْ. And that they should guard their chastity. They should preserve and protect themselves from indecent relationships, from immoral relationships with the opposite sex. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنْ. They should not expose their adornment and beauty. إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Except that which appears naturally, ordinarily. That which they have no control over. That which the Sharia exceptionalized. Like the issue of the face and the issue of the palm. وَلَا يَضْرِبْنَ وَلَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِمْ. And that they should put on their khimar. So we have three concepts now. We have hijab. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. So we have hijab. And then we have jilbab. We have jilbab. يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِمْ. And we have khimar. Khimar. Singular form. And then khumur, plural form. وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنْ عَلَىٰ جُيُوبِهِنْ. That they should put on their cover, head cover, so it will touch their back. So it will touch their back. Meaning, it is not just enough for a woman to wear or tie a scarf, dankwali, but also to put on something that will touch her shoulders, and then up to her back. This is what is called khimar. While jilbab is what she will wear from her shoulder up to her toes. This is called jilbab. So it means a woman is expected to wear at least two pieces of cloth. One to cover the hair down to the shoulder and part of it to touch her back. The second is for her to wear what will cover from her neck downwards. If she has this, irrespective of what it is, provided it satisfies the requirements we are going to mention in UCOS, then she has actually complied with the provisions of the Quran when it says, يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ وَلَّا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Then Allah mentioned those men that have been exceptionalized. In other words, men that all of them cannot marry a woman permanently because there is a ta'budu al-tahrim. Ta'budu ta'adidu tahrim. Because the tahrim, the prohibition for them to marry them is on permanent basis. Those men may see some parts of a woman, that which is not allowed for others. Allah mentioned them, about 9 to 11 of them, which I'm sure Malam have actually explained the verse in his own presentation in Hausa. But then towards the end of this verse, Allah says, وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُقُلَّمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِ. And that they should not be walking, beating, or walking in a manner that what is hidden about their adornment and beauty will manifest. They should not walk in a manner that what is hidden will become exposed. What does this mean? If, for example, a woman puts on a high heel, very high heel shoe, that as she is moving in front of opposite sex, her movement will attract the attention of men. That kind of movement is not allowed for a woman. It's not about the high heels, but about the sound it makes. If it is a type that will make sound, quas, as she's moving, that will naturally attract the attention of men. And this is haram. Or she wears on something that will actually be making noise, be making some sounds. Even bangles. If she puts them, for example, the leg bangles, and as she's moving, passing by men, the sound will be heard. Kararap, katatap, katatap. You know, it will attract the attention of men. And that is also not haram, not allowed based on this verse. Because Allah says, وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِمْ لِيُقُلَّمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِنَتِهِمْ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. In Surah Al-Ahzab, verse 53, Allah says, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ. If you ask them something, either about the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or you want to talk to the wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَاسْأَلُوهُنْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Ask them while there is a screen between you. This screen may be looked at metaphorically or as it is obviously. Screen a barrier or screen a hijab that will prevent the possibility of indecency to happen. Also, in Surah An-Nur, verse 60, Allah talked about all the women who no longer have desire for men, and who also will not be desired by men. Because it's not just about you. You may not have desire, but men may desire you. So if men will desire you, you are still within the age bracket of women that are instructed or that have been ordained by Allah to wear hijab. But if you belong to the class of women who no longer desire men, and also men no longer desire them, then Allah says, in your own case, وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خيرا لهن وان يستعفف خير لهن. Allah says, and those women who have actually gone out of the bracket of those who desire or who are desired, there is not wrong, there is no harm for them to put off part of their dressing, to put off part of their cover, part of their hijab. غير متبرجات بزينة. But even that, it is conditional, without exposing their beauty. So even the old women, they are not allowed by Sharia of Allah, by the Sharia of Allah, to expose their beauty, although they no longer desire men, and men no longer desire them. They are not to expose their adornment. This is because it may create some other issues that may actually not be pleasant. But even in their own case, Allah subhanahu wa ta'ala says, if they will actually restrain, they will control themselves without necessarily putting off some of their, or part of their hijab, part of their clothing, خَيْرٌ لَهُمْ, it is better for them to do that. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked about the case of a woman that wants to attend Eid prayer, but she doesn't have what to wear to cover herself. Is she allowed not to go? Is she permitted to stay at home or to go without hijab? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, لِتَلْبَسَهَا أُخْفُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا. If her Muslim sister has another one, a second hijab, she should borrow her so she can attend it. This is to tell you that one, in prayer is very important for women, and also two, to tell you that at no or in no circumstance that Islam allow women to go without covering themselves. This hadith was transmitted by Al-Imam al-Bukhari. In another hadith transmitted by Al-Imam al-Tirmidhi, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Al-Mar'atu awra, fa'idha kharajat, istashrafaha al-shaytan. Women are awra. They are like private parts. فَإِذَا خَرَجَتْ, whenever she goes out, in special of her shaitan, then shaitan will be making her to look very beautiful, very pretty, very attractive, and so on. So she becomes a fitna for men as actually she goes out. You find that sometimes a small girl, smallish, very small, even in age, a girl of say 10 years, 7 years, 8 years, sometimes men will see her as she is coming, as a full grown up woman. Why? Because it's tashraf her shaitan. Shaitan will make her to look more attractive, more beautiful, big enough to be attracted to, and so on and so forth. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to conduct subhi prayer in jama'ah. Used to observe subhi prayer in jama'ah. And women, Muslim women, used to attend such prayers. Aisha radiallahu anha told us that the women of the Sahaba, used to attend subhi prayer in congregation. And the prayer will be observed. They will do their adhkar and leave the mosque without any man identifying who is who. Why? Because they are fully covered in their hijab. In another hadith, Aisha radiallahu anha praised the women of Al-Ansar and Al-Muhajirun. She said, may Allah have mercy upon the wives of Al-Ansar and Al-Muhajirun. When Allah instructed them to wear hijab, some of them cut off their clothes to make it their hijab. To tell you how obedient this noble, servants of Allah subhanahu wa ta'ala were when they were actually alive. And this will actually make one to become amazed when you hear other people cursing, accusing, abusing, and showering all forms of slander on the personality of this woman and their husband, who have actually lived their lives as obedient servants of Allah, who never relent in their efforts to follow the will of Allah subhanahu wa ta'ala. A take ce abin da nake cewa a nan wurin shi ne musulunci addini ne wanda ya koyar da mabiyansa akan kamun kai da tsayuwa wajen ganin an bi abin da yake mai kyau da nisanta abin da yake mara kyau. Duk abin da yake mai kyau musulunci ya yarda da shi, duk abu mara kyau musulunci bai yarda da shi ba. Yana daga cikin karantarwar musulunci ga mabiyansa cewa lalle mabiyansa su zamanto masu kamun kai. Kamun kai a nan ya kunshi kulawa da kare kai da tsare kai da karewa daga dukkan wani abu mara kyau wanda zai sa sha'awa ta motsa, ko wanda zai sa a kasa mallakar sha'awa ya haifar da abubuwan da za su iya kawo matsala na rashin tarbiyya da abin da zai iya kawo ɗabi'a ta ballagabanci a tsakanin al'ummar musulmi. Amfani da hijabi wanda ana kiransa jilbab na daga cikin hanyoyin da musulunci ya tanadar wa mata musulmi domin su bi wannan hanya don ba da kariya da kawunansu, don tsare mutuncinsu, domin kiyaye ƙa'idojin Allah tabaraka wa ta'ala da za su taimaka musu wajen kamun kai da rashin abin da zai kawo rashin tarbiyya da kuma rashin mallakar kai. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ayoyin Al-Qur'ani dangane da muhimmancin kamun kai da kuma ɗaukan matakan yin abin da zai sa a zauna lami-lafiya cikin al'umma a tsakanin maza da mata. Kasancewar musulunci addini ne na kyawawan ɗabi'u. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko sa ne don ya cika kyawawan ɗabi'u. Shi a karan kansa Allah ya ba shi shaida cewa yana bisa ɗabi'u manya-manya masu girma. Sannan kuma shi kansa ya ce an aiko shi don ya cika kyawawan ɗabi'u da halaye managanta. Cika halaye masu kyau da kiyaye ɗabi'u managarta na yiwuwa ne kawai idan ya zamanto ƙa'idojin da Allah ta'ala ya gindaya game da yadda za a yi mu'amala tsakanin maza da mata an kiyaye shi. Hijabi na daga cikin manya-manyan abubuwan da suke taimakawa mace ta zamanto mai kamun kai, kuma dama umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa mace ta sa hijabi ko ta sa jilbabi. Mun kawo ayoyin Al-Qur'ani kamar guda uku ko ma guda hudu waɗanda duk suna ishara zuwa ga wajibin sanya hijabi ga kowace mace in dai ta balaga har zuwa lokacin da za a wayi gari a ce ba ta sha'awar maza kuma maza ma ba ta sha'awar ta, ba za ta kai shekaru na zuba, ba za a iya kace shi da shekara ba, kila ce shekara 50 ko 60, a'a, domin wannan ya danganta ne ya kuma zamanto wani abu ne wanda lura na yau da kullum na nuna shekaru ba su ke hukunta wancan ko wannan din ba. Amma idan zan mace ta kai matakin da ba a sha'awar ta, ita ma ba ta sha'awar kowa, to an dan mata rangwame game da irin kayan da za ta fita. Amma wanda take cikin manzalin da za a iya sha'awar ta ko ita za ta iya sha'awa, to wannan musulunci ya umarce ta, ya dora mata wajibin sanya hijabi ko sanya tufafin da zai rufe jikinta gaba daya. Allah ta'ala ya ce game da umarnin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin Al-Qur'ani, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ذا ذلك أزكى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين يا أخي وانا النبي كجاه وما تنكا كأمر جما تنكا دا أعين كماتا دا كما سورا ما تنمو مني كيوا سسين يتفاتن سسا جلابيب جمع جلباب سسين يتفاتن سو أجكين سو يا كي ما تكتا سلبا جكين سو تندى كابا دا كو تندى ويا يا كي تتا وانا جاجي كرا جلباب abin da za a sa kamar a baya da zaman to an sa shi ya rufe jiki gaba daya to wannan ana kiran sa jilbab harshen larabci sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a wata aya cikin suratul nur wa kull lil mu'minati yaghdhudna min absarihim wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wa la yadribna bi khumurihin ala jubihin Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma ka gaya wa mata mu'minai ka umarci mata muminai cewa su kane kansu su rinsa idanuwansu ma'ana su sassautar da idanuwansu su rinsa kallon maza in suna wucewa su kuma kane kansu su tsara mutuncinsu kuma kar su bayyanar da adansu sai abin da ya bayyana bisa ɗabi'a ko bisa larura kuma su sanya tufafi ko abin da zai rike musu kawunansu ya taba musu kafadunsu wannan shi ake kira khima wato kamar abin da za a sa a saman kai ya rufe gashi ya rufe kai ya rufe guya wajen kiya har ya tabo kafada har ya dan shafi baya wannan shi ake kira khimar da larabci kenan tufafi mace a mutuni na farko ta sa a baya ko kuma abin da za ta sa na tufafi ya rufe jikinta daga sama har ƙasa in ta sa riga ta sa zani ko ta sa riga ta sa wando ko ta sa doguwar riga tun daga kafada har ƙasa ko ta sa abaya ta cika wannan ka'ida sai na biyu ta samu abin da za ta rufe kanta wannan abin ya gangaro ya taɓa kafadarta har da gadon bayanta in sai wannan to mace ta cika ka'idojin da shari'a suka gaya mata wanda shari'a ta gaya mata ko ta bata dangane da abin da ya shafi tufafi sai aya ta uku Allah ta'ala ya yi magana ga muminai gaba daya amma aflan ana magana ne dangane da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafin saukan ayan mutane na iya zuwa gidan manzon Allah ko su shiga su tambayi matan annabi sallallahu alaihi wasallam matan nan na cikin tufafi cikakke ko ba suna cikin tufafi cikakke ba to sai wannan aya ta sauka وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب دغا يندو ان ذا كنت بيس وانا ابو كو كربو كايا كو مكمنجين wannan to ku tabbatar kun yi haka ne min wara hijab ainihin wato ya zama akwai shabaki a tsakanin ku hijabin nan ma'anawi ne ko hijabi ne hissi ma'ana ana magana hijabi ne ma'anawi yadda yake ba wai hijabi na ganin ido ba kamar misali ya zama hijabi na sa tufafi ya zama ta sutura jikinta ko kuma hijabi hissi wato a samu shafaki kamar labule a tsakani ko wanne wannan aya za ta iya dauka sai aya ta hudu wanda ta yi magana a kan tsofaffi mata wal qawa'id minan nisa allati la yarjuna likan wa laysa alayhinna junah an yada'na thiyabahun ghayra mutabarrijatin bi zina wa yasta'tifna khairun lahun Allah ta'ala ya ce game da mata wanda suka daina sha'awar maza ko maza ma ba su sha'awar su to waɗannan babu laifi a kansu su rage su sauke wani ɓangare na tufafinsu ma'ana ba sai ta sa hijabi rif irin wadda mace budurwa ko wadda take da aure mai jini a jika za ka sa ba ita in ta ɗan samu ɗan gyalanta ta ɗan yaba ta ɗan rufe ɗaya ƴan wuraren da ya zama lalle a rige to dama wanda ya sha'awar ta ita ba ta sha'awa kuma ita ma ba za a yi sha'awar ta ba wannan shari'a sai ba ta damar haka amma ko ita din za ka ce ghaira mutabarrijatin bizina ba ta da ta bayyana da adanta kawanta sai yadda za a yi shawar ta a haka din ba kuma Allah ya ce wa an yasta fitna khairul lahun a hakan ma da za su kane kar su fada cikin yanayin da zai sa su sassauta su rage tufafin nasu wannan shi fa alkhairi gare su sannan mun kawo hadisi da kan dama wanda ke ishara akan cewa lalle sanya tufafin da zai rufe wa mace jikinta gaba daya wannan wajibi ne da nassin alqur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Next, my sister is that hijab has some requirements, and at least 8 requirements are necessary to be met for any hijab to actually answer the name hijab as understood or as contained in the Quran and Sunnah of our noble Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. The first, now, it shall cover the entire body, except that which has been specifically excluded, that the hijab should cover the entire body. So by the time a woman, a Muslim woman, puts on 2 pieces of cloth, one covering the hair, head, up to the shoulder and part of her back, and second, a long one that will cover from her shoulder down to her top, that is what is called a hijab. If it is short of that, then obviously it is not a complete hijab. The second requirement is that it should not be transparent, such that one can see through. This one is also not allowed. A woman may wear a hijab, or a so-called hijab, but at the same time, that hijab will be so transparent that it can be seen through. Once any part of her body can be seen beneath the hijab, then what she has is not a hijab in the real sense of the word, as contained in the Quran. And in fact, the Prophet sallallahu alaihi wasallam invoked the curse of Allah, the wrath of Allah, on women who will appear like they are covered, but in reality they are naked. They are covered, but in reality they are naked. رجالٌ نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ. They are covered, and at the same time they are naked. They are covered because they wear clothes to cover themselves. But they are naked because the clothes is so transparent that their body is seen through. That one is haram. And the Prophet of Allah invoked the curse of Allah on such women. May Allah subhanahu wa ta'ala save us from the curse of Allah. 3, it shall hang loosely. It should not be tight, too tight. Tight fitted. Tight fitting clothes is only to be used at home by a woman, but not to dress in a tight fitting cloth and then go out. That also will make the shape of her body to be seen or understood by men, which is also haram. Putting on tight fitting cloth and going out to eat is not allowed for a woman, and such clothing are not called hijab. 4, it should not be glamorous so as to attract men. In other words, the cloth or the hijab should not by itself be a beautification. If it is a beautification itself, it is so glamorous that it can attract men, then that is also not a hijab. 5, a woman is not to wear or put or apply perfume while going out. Because the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, any woman that applies perfume while going out, the angels of Allah will curse her and curse her and continue to curse her until she returns. And any woman that apply perfume and then go out so that men will actually perceive the fragrance of that perfume, then she will be treated as if she commits zina in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, any woman that apply perfume and go out, then her prayer will not be accepted until she returns home. Now you can see the danger. At least 3 ahadith. 1, the curse of the angels. 2, her prayer will not be accepted. 3, she will be given sin as if she is committing zina. Nas'alullah salamata wal afiyah. Number 6, should not resemble men's clothing. Okay, a sister has actually parked a Kia car, with number 273, and there is L, you know, tied to the car. She has blocked the way, so she should kindly go and remove it. It should not resemble men's clothing. 7, it should not resemble the clothing of unbelievers. When we say men's clothing, we do not mean something that by tradition or by the culture of the people, men and women wear. Such clothing are not forbidden for a woman. But wear specifically, exclusively, this is not for a woman. I mean, this is not for men. For example, the way my teacher dressed now. Any woman that dressed like this, even if she covered herself, her dress is definitely like that of men. And that is not allowed. Or the way I dress, it's not allowed. The 7th condition or requirement is that it should not resemble the clothing of unbelievers. Unbelievers have sometimes their specific unique clothing. Such clothing are not actually to be used by any Muslim woman. That does not mean that a cloth that by tradition has been accepted is haram. No. There are some kind of clothing, especially religious-based clothing. The way and manner maybe reverend fathers, pastors, or reverend sisters dress. So if a Muslim woman dressed in a manner that a nun, a Christian nun, dresses, then definitely that is haram. It is forbidden because her dressing resembles that of unbelievers. The 8th condition or 8th requirement is that it should neither be banned nor ostentatious. It should never be banned, neither be banned nor ostentatious. By this it means a Muslim woman is not expected to wear what is called in Arabic libas shuhra. That is a cloth or a hijab that will make her look unique. On top of all, any dress, any cloth, any hijab that will make a Muslim woman to look unique, either due to its cost, expensiveness, or due to its cheapness. She wants to look unique so that nobody will wear anything or nobody will be seen to have worn anything close to her own. That is haram. So it's not just about the cost, the high price, even the low price. If it is the lowest and she wears it because she wants people to identify her with that, this is called libas shuhra. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, anybody that wears libas shuhra in this world will be worn libas zilla, that is cloth of humiliation on the day of Qiyamah. Which means Muslim, male or female, is not supposed to dress in a manner that he or she will appear very, very unique, to the extent that nobody will be seen to have worn something similar or close to him or her own. Just round off, I want to see that scholars are in disagreement concerning the issue of niqab, as we all know. To some scholars, such as Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, Sheikh At-Tuwayjiri, and most Saudi, Yemen, and some scholars from Egypt are of the view that niqab is obligatory. On the other hand, some scholars consider niqab or wearing of niqab to be mustahab, recommended only. For example, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani and Dr. Yusuf Al-Kardawi are of the opinion that wearing of niqab is not obligatory, but it is recommended. That is mustahab. And for me, I incline more to this second opinion, that wearing of niqab is actually mustahab, that is recommended and not obligatory. Hijab has a lot of importance and benefits. It's one of the fundamental sources of strength for both the individual and the society, because it restrains human behavior from deteriorating. It also protects honor and majesty. It looks after the interests of the individual and society. It helps in curbing one's desire, and it prevents one from slipping into error and lack of discipline. Hijab purifies the soul. It brings peace and maintains purity to society. Hijab is a bedrock for happy life in this world and in the hereafter, and a means of preserving honor and dignity, which is one of the higher objectives of the Sharia. It is a sign of obedience to Allah and His Messenger, because Allah has declared that hijab should be worn by Muslim women. The Prophet ﷺ also instructed women to wear hijab. So wearing hijab is a sign of obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and His Noble Messenger sallallahu alayhi wa sallam. It is a means of distancing oneself from moral vices. It also is a means of preserving one's honor and dignity and achieving completeness. It helps in attaining forgiveness and great reward from Allah subhanahu wa ta'ala. Hijab also is a means of avoiding the ways of the deviant and sinners who call women, Muslim women, to drop their hijab or to put off their hijab instead of encouraging them to wear hijab. Simply because to them, they have their own selfish desire, personal interest in seeing women exposing their beauty, exposing their gifts by Allah subhanahu wa ta'ala. Because by the time they expose their beauty, they expose part of their bodies, the next thing is they get gratified. They become satisfied. Without paying any kobo, they become satisfied. That is their interest. And that is why they do not want women to cover themselves. Because if they allow women to cover themselves, the worst that can happen is that they have to pay to see the body. But now, if women appear somehow nakedly or partly nakedly, at least they will satisfy their gratification without paying a dime. This is one of the reasons why they keep on calling on women to drop their hijab, to put off their hijab. And they also want us to be like them. Because Allah told us in the Quran, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. They wish that you disbelieve just as they disbelieve in Allah, so you will become the same. They know that in their societies they have a lot of problems. They have a lot of problems. Cases of rape, cases of illegitimate children, cases of spread of sexually transmitted diseases due to this zina, fornication, adultery, and the rest. They also know that women have no regard, they have no honor in their countries, and they want them to come to us. They want our women to actually become cheap commodities, commodities that you will even get without paying anything. That is their desire, and that is why Allah subhanahu wa ta'ala portioned us. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. So finally, because I mentioned earlier that due to time, I'm not going to take us through all the presentations. I will just like give some a summary, a kind of highlight of the presentation. We need to understand that not wearing hijab has a lot of consequences on the Ummah. One, it weakens faith and corrupts morality. It also wipes out virtue and dignity of women. Two, it kills bashfulness, kunya, because a woman who don't actually wear hijab will be lacking in bashfulness. She will not have any semblance of shyness because her bashfulness has been killed by her own exposure, by her exposing her beauty and adornment. It makes them to be unchecked. They can actually be part of indecency shamelessly. They will not have any shame. It lowers marriage rates, because women who don't actually wear hijab, you find that most of the time, serious men would not want to marry them. And you know, one danger is that no matter how corrupt and immoral a man is, he always wishes that his wife be the most obedient, the most morally upright woman in the world. No matter how corrupt, no matter how indecent and immoral a man is, he will never want to have a woman that is indecent or corrupt. So you find that even the immoral ones among men are always looking out for a hijab lady and not a lady who exposed herself. Because you see, the similarity or similitude or example of a woman that exposed her body, who don't wear hijab, is like that of Akara. For example, you go to like around, say, Kau in the morning, and it is fasting time, fasting period like Ramadan. And around 10 o'clock, you are around Kau area, and you see a woman selling Akara, Osei. And that Akara is not covered by anything. It is not inside a nylon, not covered in a cooler, or in a reservoir. And that you find that flies, udadis, are parading on that Akara. And then you pass it, you go to say, maybe somewhere like Ikara, I mean like Rigatiku, and you come back around evening time, say 6 o'clock, few minutes to the time of Maghrib, when you will be breaking your fast. And you see another Akara, Sela, another woman selling Akara, and that Akara is warm, that Akara is covered, that Akara is in a nylon, that Akara has no flies parading on it, for Allah's sake. Will you go for that one that was fried this morning, and that all the flies, all the kudaje around cow area have actually paraded on that Akara? Or you will go for the other one that is covered by the sailor in a nylon, put safely, and is still warm. Which one will you go for? Naturally, you will go for the second one. It is the same thing with a woman who uncover her body, who make her body exposed or leave her body exposed. No sensible, no serious, no responsible man, even an irresponsible man, would not want to go to that kind of Akara, because it has been paraded over by kudaji. Nobody would want to eat an Akara that would actually cause vomit, constipation, and the rest. It is just like that. But unfortunately, many women don't seem to understand this. But it's the reality, honestly. No man will want to go to a woman that has made herself a cheap commodity, a woman who has no respect for herself, a woman who has no dignity, a woman who has no honor, a woman who will not add respect for herself. That's the reality. It also causes unwanted pregnancies. Because women who do not wear hijab are more susceptible to raping. So it causes a lot of unwanted pregnancies. It causes increased crime rate. How does not wearing hijab causes increase in crime rate? Because normally, women who do not wear hijab always make themselves so too attractive to men. And most men, because they want to please them, they want to please such women, they want to die for them, they can go and commit a lot of crimes in form of armed robbery, in form of stealing, so that at least they can come and give those cheap commodities in order to satisfy their own gratification. These are some of the issues. It also causes the spread of sexually transmitted diseases due to rampant cases of adultery and fornication. So this is very serious. And for Muslim women, we need to understand why we must not listen to the devilish call by the so-called Western media that women have actually been denied their rights as a result of putting on hijab. How are you going to bear up? How are you bearing? How can you do this? You will not be able to do that. You have no freedom. They have deprived you from your freedom by asking you to wear hijab. Wallahi ta'ala, wallahi subhanahu wa ta'ala, is a lie. They know that it's a lie. It's only that they are jealous of you. They are envying you. They have no means and ways of becoming like you. So they want you to get spoiled so that at least they will laugh at you as they are being laughed at. So we need to understand this practice this strategy and this devilish call as a call by the Satan and his followers, a call to actually make us invoke the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala, which is not good for us. Ataka ke kuwa a karshe kenan abin da nake fadi ko abin da na fada shi hijabi da muke ganin sa wato yana da sharuɗa guda takwas. Sharuɗin farko ya zama to ya rufe jiki gaba daya sai inda shari'a ta yi ta bayyana, wanda daga cikin muraren shari'a ta yi ta bayyana akwai fuska, akwai tafukan hannu. Wannan kam a magana mafi karfi baya daga cikin wurin da ya zama dole sai a rufe, amma idan a rufe kuma an ƙara kyautatawa. Na biyu, ya zama to tufafin da mace za ta sa ba shara-shara shafa-shafa ba ne, sai za a iya fahimta ko a iya ganin jikinta duk da cewa tana da hijabi a jikinta. Domin idan mace ta sa tufafin da yake shara-shara shafa-shafa, haɗarinsa shi ne za ka faɗa cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙinewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan matan da suke kafiyatun ariyatun, mata ne da sun sa tufafi amma tsirara. Don mene? Saboda tufafin nasu shara-shara ne, ana ganin jikinsu duk da cewa suna tufafi. Saboda haka dole hijabi ko tufafin da mace za ta sa ya zamanto ba shara-shara shafa-shafa da zai nuna ɓangaren jikinsa ba. Na uku, kada ya zamanto matsatse. Tufafi matsatsu sai a sa a gida, amma in dai za a fita to kar a sa tufafin da yake matsatse da zai rika nuna alaman shef na jikin mace. Shi ma idan ta yi haka za ta faɗa cikin tsinuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi na cewa ga su mata ne wai sun sa fa tufafi amma fa tsirara suke, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na hudu, kada ya zamanto shi karan kansa tufafin nan ya zamanto kayan ado ne shi a karan kanshi. Ma'ana hijabin da mace za ta sa kada ya zamanto shi karan kansa ma abu ne da ke jawo ra'ayin maza. Za ku ga waɗansu matan da sallallahu alaihi wasallam wai sun sa hijabi, amma hijabin nan da ta sa a saman tufafinta ya ninka kudin tufafinta sau goma. Ta kawo shi yana kyalli, yana sheƙi, yana walwali, yana kaza, yana kaza, yana jan hankali, yana ɗaukar gini. Wannan kan ba hijabin sunan shi ba. Irin wannan abin ba yi da kyau. Mace ta irin wannan shigan tana jawo a kanta tsinuwa ne daga mala'iku. Allah ya tsare mu. Abu na biyar, kar wannan tufafin a sa mai turare in za a fita. Mace tana sa turare ne a gida, sa'an nan kuma turaren mata kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi, turare ne wanda shi ba a jin tashinsa sai a mato kusa, saboda haka ana sawa mijin yake. Duk macen da ta sa turare a tufafin ta lokacin da za ta fita ta jefa kanta cikin haɗurra guda uku. Na farko, mala'iku suna tsine mata in dai ta sa turare ta fita ta samu tsinuwar mala'iku. Na biyu, idan mace ta sa turare ta fita domin maza su ji ƙarshi, to hukuncin ta hukuncin mai zina, zunubin ta zunubin mai zina, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na uku, duk mace ta sa turare ta fita ko ba dan a ji ƙarshi ba, in ta yi sallah ba za a yi sallar ta ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah baya san wannan sallar, sai ta koma gida sannan ne za a karɓi sallar. To dole ne tufafin da mace za ta sa ya amsa sunan hijabi ya zama to ba wanda zai zama an sa mai turare ne, yana tashi, yana jawo hankali da sauransu. Sai sharadi na shida, ya zama to wannan tufafi bai kama da tufafin maza ba. In na ce tufafin maza ba, ina nufin irin tufafin da mata da maza suke sa, wannan ba matsala. Don mace ta sa wando, ai ba mushkila. In dai ba ta sa ba tsatsi ne ko mai shara-shara ba, ai wannan ba matsala. Amma tufafin da kowa ya san maza kaɗai ke sawa, kamar alkyabba, irin wanda maza limamai ke sawa, a to wannan mace in ta sa, ai ta sa tufafin irin na maza ne, ko ta sa ainihin wato a ta sa malam babban riga aska hudu aska bakwai, a to wannan kam ai ta yi shiga irin ta maza wanda shari'a ba ta yadda ba. In kuma ta haka, wannan ba ta shiga wanda za a ce irin na hijabi ba. Sai sharaɗi na bakwai, ya zamanto wannan tufafi da za ta sa ba irin na kafirai ba ne, kada ya zama irin na waɗanda ba musulmi ba. In ta ce irin na waɗanda ba musulmi ba, ba ba ina nufin tufafin da maza da mata tufafin da waɗanda ba su muke sawa amma bai da alaka da addini in tufafin da suke sawa na al'ada ne kuma wannan al'ada ba ta da alaka da addini sa'annan kuma ba al'ada ce da kai karan tsaye da wata ka'ida ta musulunci ba irin wannan tufafin in ta sa ba matsala amma irin tufafin da ke da alaka da addini misali za mu ga kamar a coci manya-manyan coci akwai mata waɗanda ke harkar kula da coci ana ce musu nan irin wannan nan ɗin suna shiga su rufe jikin su rufe akwai irin tufafin da suke sawa na musamman irin wannan tufafin da ya halasta mace musulma ta sa ba don ba tufafi ne irin na musulmi ba sai na takwas ya zama to wannan tufafi da za ta sa ko hijabi da za ta sa kai zama hijabi ne na shahara hijabin da za a sa don shahara don nuna isa da kafafa da nuna matsayi da sauransu kar kuma ya zama to hijabi ne wanda zai nuna ta a matsayin daban take da saura ko don saboda tsadan shi ya fi na kowa ko saboda arhan shi ya fi na kowa da arhan da tsadan duk matsala ne a wajen shari'a ba yadda ba saboda in dai za ta sa tufafi da gaba ɗaya a taron nan duk yawan ku da ke nan ya zama na ta ya fi ta daban saboda arhan shi ya fi na kowa ya zama to na ta ne ya fi na kowa arha ba wai dan saboda iyakun da ta mallaka kenan ba ba wai saboda karfin ta kenan ba a wajen abin duniya a'a wai dan ta sha bamban da sauran mata ko kuma ta sa waje da kowa tsada ba dan wani abu ba sai dan saboda na ce sha bamban da sauran mata to wanda duk ta sa irin wannan tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar lahira sai an sa mata tufafin kaskanci domin ta nemi tufafin shahara da nuna isa da kafafa da baroƙoƙo to sai an tufatar da ita tufafin kaskanci a ranar kiyama waɗannan su ne sharuɗa guda takwas da ya zama lallai a kiyaye a wajen abin da ya shafi hijabi sai na ce kuma dangane da niqabi akwai maganganu guda biyu don su malamai suna ganin wajibi ne na ce daga cikinsu akwai Sheikh Muhammad Salihu Al-Uthaymeen da waɗansu malamai mafi yawa na ainihin ƙasar Saudi Arabia da kuma ƙasar Yemen da waɗansu malamai a ƙasar Masar wato Egypt kenan suna ganin sanya niqabi wajibi ne dole akwai kuma waɗansu malaman wanda suka haɗa da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da su Dr. Yusuf Al-Qardawi da irin su waɗanda ke ganin sanya niqabi mustahabi ne a ƙarshe na ce ni na fi gamsuwa da natsuwa da karkata zuwa ga ra'ayi na biyu cewa sanya niqabi mustahabi ne ba wajibi ba ne amma idan an sa an kyauta to sai abu na ƙarshe na ambata haɗarin da ke tattare da rashin sa hijabi a cikin al'umma baki ɗaya na bayyana cewa rashin sa hijabi yana wato jawo rauni a cikin imani domin wata ke sa hijabi in dai tana sawa don Allah kuma yadda Allah ya ce ai ɗabi'ar ita ce za a ganta tana kaffa ba ta san ta faɗa cikin abin da zai ja mata abin kunya amma idan ba ta sawa kwata-kwata tun tana ganin abu abin kyama ne za ta koma ta daina jin kyaman abu har ya zama mata jiki har ya zama ma ko da ba ta aikata ba amma mai aikatawa tana ganin babu komai wanda wannan yana kawo rauni a cikin imani sannan yana ainihin wato goje yana tafiyar da kyawawan ɗabi'u a cikin al'umma sannan nake yana kashe kunya mace da ba ta sa hijabi ba ta samun kunya tare da ita saboda kawai za ta ga ai ba komai ma wata dami ni wata dami yau ba abin da ya dame ta za ta yi abin da ta ga dama ba wanda zai hana ta ba ta jin komai ba ta tsoron kowa ba ta jin kunyan kowa da sauransu wannan ba ƙaramin haɗari ba ne domin alhaya'u min al-iman kunya na daga cikin imani sai abu na uku na ce rashin sa hijabi yana rage yiwuwan a yi aure da mu dalili shi ne saɓanin yadda kururuwan shekaru na ƙasashen turai yammacin duniya suke faɗi cewa a yi wata cika sa hijabi ai ba za mu a gane ki a matsayin mai aure ki ko mara aure ba yanzu kin sa hijabi rubrubru kina tafiya gunjin ninja ya za a yi kama da ninja kuma ma zai ganke ce yana so hakikanin gaskiya ba haka ba ne domin nake cewa duk rashin kamun kan namiji ko shi ya fi kowa rashin tarbiyya da rashin kamun kai shi ba so yake a ce matarsa ta fi ta kowa kamun kai da mutunci ko ba ka mun ba zai san ya auri ballagala bai fi san ya auri turaren maji bai san ya auri wanda take ido a kwamo bai san ya auri wanda take ba ta da mutunci a cikin jama'a baya so yana son ya auri wanda take kyakkyawa yana son mai samun kai yana san mai mutunci yana san mai kaza wani ma fa kowa ya san shi na cikin asharare a cikin al'umma amma ya rasa wanda zai nema sai ne niƙali wanda ke ganin niƙalin ma wajibi ne a sa wai shi zai ma san a ce matar ta aura ma wani ya taɓa ganin ta ka ji mu to in dai haka ne yaya za a yi ke din nan ki yadda da irin wannan ƙasƙancin bayan a ƙarshe ke ce za ki kwanci ki sai da yake gani a ƙarshe dai shi dai yana son ya aure ta kirki yana son ya aure mai kamun kai yana son ya aure mai mutunci yana son ya aure wanda take rufe ba wanda take bude kamar busasshen kosai ba kullun son shi ya aure wanda take kamar dai wato wani abu ne da yanzu nan aka baro shi a leda ko tafsir bayan irin wannan za a ce cotex ba wanda ya taba sanin komai da wani ita wannan yake son aure ba ke kuma kin dauka cewa wai yin haka wai shi zai hana to ai matsalar ita ce ai yanzu wanda ba sai jari ba au to amma wai da mu mai shi ne izini wajen wani wai da mu shi ce wai wannan din nan an mata miji ai kawai ya danta a kasu ai kawai wannan ya tuka san jaffa a jos ya tuka san kawai hanta a kan tifi kawai haka zai kare fara mutu magana ya ke dai ni jimana kaza 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 amma in ga kai cikin hijabi yana tsoro sai ya mita sai ya taka maka sai ya je ungwanku ya bincika da Allah wancan din nan wai tana da miji ne a ce mishi ba ta da miji alhamdulillah alhamdulillah to ko an mata miji sai ya ta kokari ma'ana kin zama mai tsada kina da tsada da kimar da dole sai an bi a hankali za a kawo gare ki amma in ko kin mai da kanki balla ga za turaren maje ai ba wanda ya damu kowa kowani ali da rabo da ainihin wato tanko da damina da dallabi da kowa kawai ba abin da dalilin da kin kuce za a yi miki magana bayan ko Allah ta'ala ya ce zalika adna an yurafna fala yubaina manufar sa hijabi shine a gane su a matsayin mata kamamu masu mutunci ba za a cutar da su ta hanyar magana ballanta za a cutar da su ta hanyar aiki ba to haka ne na bada misalai na kari da cewa su waɗanda ke kururuwa akan ayi watsi da hijabi kar a sa hijabi ai wannan takura kai ne ai wannan batsa ma kai ne ai ba za ki iya karatun boko ba sai kin sa hijabi ai ba za ki iya kaza ba ai malam dai ya sani inda dai malam yana karantarwa a jami'a malamin mu ne gaba daya ya san cewa akwai ɗalibai mata waɗanda suke a jami'ar suna sa hijabi suna sa niqabi kuma suna kokari a darussan da yake koyarwa dukkan su saboda haka magana a ce wai ba za ki iya kaza ba ba za ki iya aiki ba ba za ki gane kaza ba saboda kina sa hijabi saboda duk wannan kururuwan shaitan ne wai so manufar su mata musulmi su lalace kamar yadda mata suka lalace fyaɗe zinace-zinace matsugo ƴaƴan zina birdik akwai ƙasashen da duk shekara ana samun fiye da 30,000 shegu fiye da shegu 30,000 an samu a wata ƙasa a shekara kamar 11 da ya wuce wanda a wannan shekaran sai da aka samu ƴaƴan shegu da aka zubar da su akan titi guda 100,000 da wani abu wai irin wannan suke so a cikin ƙasa a cikin gari da shegu a cikin gari da sakarci da rashin kamun kai da sauransu to mu ko mata da musu gane ma suna karanta irin wannan jaridu suna karanta mujallu suna gani a dish a satellite suna ji a radio da television da sauransu sai wasu daga suna sha'awa suna ganin kowa ba wani abu ai ai wannan kam gaskiya ne ai wannan takuran ina irin ta da sauransu don haka suka ce mata ƴan uwanmu mata mu ji tsoron Allah ku iyayenmu mata galibi matsalar mu da ku ne galibi za ka ga mace mai addini mai kokarin addini kullun tana sa hijabi har ma wata da niqabi amma ƴaƴanta ƴan shekara 7 ƴan shekara 10 ƴan shekara 12-13 suna fita daga su sai ɗan wani gele wani irin gele wanda gelen ma ba a ma san abin za su zama da shi kuma ka ta tare za su fita ko a mota ko a hannu tana rike da suna tafiya yarinya ta tasa shekaran ta 10-12 ko fiye da haka amma ba ta sa hijabi kwata-kwata ita kuma uwar fa mai sa hijabi ne wata ma har niqabi take sawa amma ga ayanta wannan ke nuna cewa ashe muna da matsala da ku mata muna da matsala da ku dan haka ku ji tsoron Allah na san wani lokaci har da mazan ma mu din ma muna da irin namu amma dai mu ji tsoron Allah gaba ɗaya mu tunda abin da Allah ya kira mu kenan wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihuna dan ya amin insha Allah dan yanayin lokaci ina roƙon Allah ta'ala ya ainihin taimake mu wajen tsayuwa a kan karantarwarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a rayuwarmu ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa dokokin da suka yi mana muke jin dadi da ma waɗanda muke ganin akwai takura Allah tabaraka wa ta'ala zai ba su ikon karfin su da yadda da su da kuma aiki da su dan a cikin hakan ne ake samun tsira a duniya da tsira kuma a lahira ina roƙon Allah ta'ala ya saka wa wanda suka shirya wannan zama da alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake su kuma ya karfafe su Allah ya ba mu lada baki daya Allah ya sa abubuwan da muka ji darussa zaman to darussa na gaskiya a wurin mu sai da zabi aiki da abin da ke ciki Allah ya sa ilimin mu ya zama hujja a gare mu ba hujja a kan mu ba ranar kiyama Allah ya sa ya zama to mu dinnan mu zama daga cikin waɗanda Allah zai amfani da su don bayyana da kyawun addinin sa da kuma wato ingancin abin da ke cikin sa Allah ya sa mu cikin waɗanda za su kai sako zuwa wuraren da ya kamata a kai na sako domin ya zama alkhairi da amfani ya zama ko'ina. With this, my respected sisters in Islam, I wish to call it a day, and I hope and pray that Allah subhanahu wa ta'ala will give us the maximum benefit associated with this presentation and the one presented earlier. And may Allah subhanahu wa ta'ala increase us in knowledge and piety. May Allah subhanahu wa ta'ala make our knowledge to be a proof for us and not a proof against us. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to guide us, to protect us, and to bless us in our knowledge, to bless us in our actions, to bless us in our speeches, to bless us in our children, to bless us in our health, to bless us in our lives, and to bless us in all our ages. May Allah subhanahu wa ta'ala grant success to all of us, both in this world and in the hereafter, and may He reward bountifully our noble sisters who have actually deemed it appropriate to organize this very important program. May Allah continue to strengthen them so they continue in this good, marvelous, virtuous direction. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.